This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Alhamis 19 ga watan Disamba shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke da shi, ga Zara da kanin labarai.
Shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka ya isa ƙasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Kotun ƙolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron ƙarar da kamfanin da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tursasa shi siyar da manhajar. Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne aka yi garkuwa da su a cikin shekara guda.
Kanin labaran kenan. Jiya shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi mafi girma ga majalisar tarayyar ƙasar da masu kula da lamura ke cewa a gani a ƙasa.
Talakan Najeriya ba lokacin da yake tsinci kanshi a cikin kunci da azaba kamar wannan lokaci. Idan aka gama wannan gangar, ba zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara.
To akwai bambanci ne tsakanin kasafin kuɗin da shugabannin gwamnatocin ƙasashe kamar Najeriya ke gabatarwa da na ƙasashen da suka ci gaba.
Babban bambanci shine in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurun kasafin kuɗin bane, dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin ƙasa domin ya taimaka.
Sai kuma shirin domin iyali da ke bibiyar waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke ƙarewa. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Zara da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA William Burns ya isa ƙasar Qatar a jiya Laraba domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, tare da buƙatar kuma kubutar da Isra'ilawa kusan 100 da mayakan Hamas ɗin suka yi garkuwa da su. Burns zai gana da jami'an Qatar kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai suka rawaito. Sannan akwai yiwuwar za a iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarshen makon nan. Dani Danon, jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaida manema labarai cewa a yayin da muke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su, muna fatan za a iya cimma matsaya kan yarjejeniyar. Kafofin yaɗa labarai sun bayar da rahoton cewa za a iya kulle yarjejeniya a matakin farko na tsawon kwanaki 45 zuwa 60, tare da sakin mutane kimanin 30 da aka yi garkuwa da su, da kuma musayar fursunonin Falasɗinu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte da shugabannin kasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke kokarin karfafa matakan kariya daga sojojin Russia. Gabannin tattaunawar Russia ta sake kai wani hari ta sama a cikin dare a Ukraine, inda gwamnan yankin Cherkasy ya faɗa ta kafar Telegram cewa sojojin saman Ukraine sun kakkabo jiragen Russia marasa matuƙa guda 13. Ya ce babu wata barna da makaman suka yi a yankin, yayin da gwamnan Kamalyansky shi ma ya ce sojojin Ukraine ɗin sun kakkabo jirage marasa matuƙa 2 a yankin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine guda 2 a yankin Belgorod, tare da wani mara matuƙi a Bryansk da kuma wani a yankin Kursk. A jiya ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin ByteDance dake da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tursasa shi sayar da manhajar kafin ranar 19 ga watan Janairu. Alkalan basu dauki matakin gaggawa akan bukatar ta TikTok ba. Kamfanin dai ya daukaka kara ne akan hukuncin da wata karamar kotu ta yanke. Kimanin Amurkawa miliyan 170 ne suke amfani da manhajar TikTok. Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da matakin ne a watan Afrilun da ya gabata bayan da shugaba Joe Biden ya sanya hannu akan dokar. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce TikTok tana barazana ga tsaron Amurka saboda manhajar na samun damar yin amfani da bayanan miliyoyin Amurkawa, inda TikTok ta ce ba ta da wata barazana ga tsaron Amurkan. TikTok sun nemi kotun da ta dakatar da dokar, inda suka ce ya sabawa kariyar 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun kasafin kuɗi da shugaba Tinubu ya gabatar ga majalisar tarayya jiya na naira tiriliyan 47.9 da ya yi wa lakabi da kasafin farfaɗowa. A hirarsa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Gazali masanin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da za su sa kasafin kuɗi ya iya yin tasiri tsakanin al'umma.
A cikinsa hadda biyan bashi da za a yi na naira tiriliyan 15.8. To kaga idan ka lura shi wannan kasafin kuɗin na 2025 akwai gibi, saboda gwamnati a kasafin kudin ta tsara za a samu gibi na biliyan 13. Kuma ka san shi a kowane kasafin kudi masana tattalin arziki suna yin harsashen wasu abubuwa na tattalin arziki da za su faru. Misali, ana sa ran shi wannan kasafin kudin idan an yi shi hauhawa farashin kaya za ta fado zuwa kashi 15 cikin 100. Ka san yanzu hauhawa farashin kaya kashi 34.6, to ana sa ran shekara mai kamawa zai ragu zuwa kashi 15 cikin 100. Sannan kuma ana sa ran shi ma dala canjinta za ta fado daga naira 1,700 za ta iya fadowa zuwa 1,500, harsashen kenan. Ana harsashen kuma za a fitar da mai ganga miliyan 2.6 kullun a wannan shi kasafin kuɗin. Sannan kuma akwai wasu wurare da gwamnati take sa ran ta bada ƙarfi domin a samu sauki, a samu ci gaban tattalin arziki, musamman maganar tsaron nan. Maganar tsaron nan ta hana noma, ta hana mutanen ƙauye jin daɗi, ta hana kasuwannin ƙauye su ci gaba. Wannan shi ya jawo tattalin arzikin nan na kasu sosai. Kuma ai kaga shi kasafin kuɗi ita majalisa aikinta ne ta tabbatar cewa an yi aiki da kudure-kudure na tattalin arziki wajen bibiyar su da tabbatarwa cewa masana'antun gwamnati da hukumomin gwamnati sun aiwatar da shi wannan kasafin kuɗin.
Sai dai a cewar masu rajin shugabanci na gari a Najeriya, babban kalubalen kasafin kuɗi a ƙasar shine galibin 'yan ƙasar ba sa gani a ƙasa sosai. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗen jama'a, ya fayyace dalilan hakan.
Talakan Najeriya ba lokacin da ya tsinci kanshi a cikin ƙunci da azaba kamar wannan lokaci. Domin a lokaci irin wannan zai ji ku 'yan jaridu kuna ta faɗa an gabatar da kasafin kuɗi, an ware kaza, an ware kaza, an ware kaza. So wani lokacin idan aka gama wannan gangar aka je ta majalisa a ce an cusa kaza, an yi kaza, an ƙara kaza, 'yan majalisa sun ce su ma a sa kaza, aka gama wannan hayaniyar, so ba zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara. Baya ganin abin a ƙwaryar cin abincin shi. Wannan kuma shi ya sa al'ummar ƙasa suka cire fata a kan duk wani harka da ta shafi kasafin kuɗi.
Me kuka fahimta cewa ya sanya ana tsintar kai a irin wannan yanayi na kamar an maida zancen kasafin kuɗi ya zama kamar bikin shekara-shekara?
Abubuwa ne da yawa. Ɗaya daga ciki shi ne, so da yawa hasashen da ake na inda za a samu kuɗaɗen hasashe ne wanda an san kawai fata ne, amma ba za a iya nasara ba. Misali, za a ce za a haƙo gangan mai kimanin miliyan 2 da doriya. Shekara da shekaru ana yi wannan fatan, amma an san ba a yi. Abu na biyu shine, ko da dan abin da aka samu din sakin kuɗin domin gudanar da manyan ayyukan domin su taimakawa al'umma, wannan shi ma ba a yin shi yadda ya kamata. Sannan abu na uku, akwai abu da ya shafi cin hanci da rashawa. Sannan akwai matsala ta shakulatin bangaro da al'umma suke yi. Kasafin kuɗi idan ka ɗauki kundin tsarin mulkin ƙasa, constitution kenan, babu wani kundi da yake da muhimmanci kamar kasafin kuɗi. Amma al'umma sai a shakulatin bangaro, ba a damu da abubuwan da suke ciki ba, ba a damu da wai ɗan majalisu ƙaimi na tarayya domin su tabbatar da cewa sun yi aikinsu na saka ido na oversight function, su tabbatar ayyukan da aka ce za a yi ana yin su kuma ana yi masu nagarta. So wannan halin kowin kula da ake nunawa shi ma yana ba da gudunmawa ake ganin cewa kasafin kuɗin ba ya yin nasara, musamman abin da ya shafi manyan ayyuka shekara da shekaru al'umma ba sa gani a ƙasa.
Bayan karɓar daftarin kasafin daga shugaba Tinubu, shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Senator Godswill Akpabio ya ce kasafin shekara ta 2024 da ke karewa zai ci gaba da aiki har watan Yuni na baɗi, wadda hakan ke alamta cewa kasafin 2025 da aka gabatar ɗin zai fara aiki ne nan da watanni 7 masu zuwa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, ga zara da ci gaban labaran duniya.
Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a Najeriya ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne aka yi garkuwa da su daga watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024. Rahoton ya ce 'yan Najeriya sun biya kuɗin fansa har dala biliyan 1.42 ga masu garkuwa da mutane a cikin shekara guda. Rahoton ya kuma bayyana cewa fiye da mutane 600,000 ne aka kashe, yayin da aka yi garkuwa da mutane sama da miliyan 2 a faɗin ƙasar. 'Yan ta'adda masu ɗauke da makamai da aka fi sani da 'yan bindiga suna haddasa tashe-tashen hankula a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. Rahoton ya ce kaso 91% na garkuwa da mutanen na neman kuɗin fansa ne, yayin da kashi 2.4% suka danganci manufofin siyasa da ta'addanci da sauran miyagun laifuka. A watan Disambar shekarar 2026, Sudan ta Kudu za ta gudanar da babban zaben kasar da aka dade a Najira. An da shirye yin zaben a wannan wata, amma aka dage shi saboda wasu dalilai da suka hada da bukatar karin lokaci don kammala kidayar jama'a da tsarin mulki da yin rijistar jam'iyyun siyasa. Dage zaben ya kara wa'adin gwamnatin rikon kwarya ta hadin kan kasa karkashin jagorancin shugaba Salva Kiir. A Bendengo Akok, shugaban hukumar zaben Sudan ta Kudu, a wata hira ta musamman da murya Amurka, ya ce dole ne kasar ta kasance a shirye domin kada kuri'a. A makon da ya gabata, Nicholas Haysom, shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu, ya gargadin cewa rashin gudanar da zabe na iya sake haifar da tashe-tashen hankula da kuma kawo cikas ga hanyar samun kwanciyar hankali a Sudan ta Kudu. Sudan ta Kudu ta sami 'yancin kai ne daga Sudan a shekarar 2011.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba al'ummar kasar za su gani a ƙasa a kokarin da gwamnatinsa ke yi na farfado da tattalin arzikin kasar da inganta rayuwar al'umma. Shugaba Tinubu ya ba da wannan tabbacin ne a zauren majalisa yayin da ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2025 na naira tiriliyan 47.9, kasafin kuɗin da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya a ciki da wajen ƙasar. To ta haka na tambayi Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka abinda ya bambanta kasafin kuɗin da ake gabatarwa ƙasashe kamar Najeriya da wanda sauran ƙasashe da suka ci gaba suke gabatarwa, sai ya bayyana cewa
babban bambancin shine in kaman anan za a izancen kasafin kuɗi in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurun kasafin kudin bane, dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin kasa domin ya taimaka ma yadda za a yi amfani da kudin, domin wata rana ko kana da kudi idan baka yi amfani da shi yadda ya kamata ba, ba zai kawo canjin da zai kawo cigaba a kasa ba. Eh kenan. Na biyu, anan idan kamar akwai mutane da aka zabe su suna wakiltar wasu a majalisa, to sau da yawa zaka samu cewa mutanen da suke wakilta suna da sanin abubuwan da yake gudana, suna da cikakken ilimi da sani game da yadda tattalin arziki yake da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. To saboda haka idan shi wanda yake wakilta ya tafi can majalisa, ba zai iya yin komi kurun kamar bisa ga ra'ayinsa ne shine kurun yake da iko ba, domin akwai mutane wanda wata rana sun fi shi ilimi ma ko sun fi ta ilimi ma ko sun fi su sanin abin da ma yake akwai. To wannan yakan taimaka masu 'yan majalisan su yi abin da ya kamata, in ba haka ba zuwa wani lokaci can wanda suke wakilta za su ce musu ba mu yadda da kai ba, ko ba mu yadda da kai ba, ko kuma ba mu yadda da abubuwan da kuke yi ba. So wannan yakan taimaka sosai. To amma in an duba a Najeriya za ka samu cewa mafi yawan mutane mu, ba wai ina faɗan wannan don in raina mutane wayo ba ne, kuma akwai mutane mu da yawa wanda ba su da cikakken bayani game da yadda harkokin gwamnati suke tafiya, wasunsu kuma ba wai ba su da ilimin ba ne ko kuma ba su da sanin ba, amma saboda yadda kaman ba su da cikakken yarda da ƴan siyasa ɗin, domin suna ga kaman koma me suka ce za su yi bisa ga yadda abubuwa suke faruwa a Najeriya, su masu wakilta kurun in sun je can suna damuwa da harkokinsu ne amma ba suna damuwa da harkokin jama'a ba. To wannan yana ɗaya daga cikin.
To akwai wani abin da kake ganin su talakawan da kake maganan nan za su iya yi da irin wannan kasafin kuɗin zai iya yin tasiri a rayuwarsu?
Za su iya yi, kuma mutum ya dubi irin wannan tambayan idan mutum zai ansa shi. Ni sau da yawa nakan ce mutane idan akwai wani abu kamar haka da muke so mu sani, sai mu tambaya mu fahimci abin da yake faruwa a Najeriya, misali kamar yadda kika bayyana. Amma sai mu ce akwai wani wuri a duniya inda mutane suka fuskanci damuwa kamar wannan? In mun samu sai mu ce to ya suka yi, a kuma yaya wannan abin ya kawo taimako? Mutum ya zauna ya duba, akwai kasashe da yawa wanda in an tashi ma za a yi tattalin arziki, za a yi wani taro kamar a gari-gari ko wani abin nan wanda jama'a za su ba da ra'ayinsu, ba wai kurun 'yan majalisa ne da wasu ma'aikatan gwamnati a sama can za su je su zauna su ce to ga abin da za a yi ba. Wannan abin shine babban abin da ya kamata a yi.
A cikin wannan kasafin kuɗin, ilimi na ɗaya daga cikin ɓangarorin da ya sami kaso mafi tsoka. Menene kake gani ya kamata a ba fifiko a wannan fannin ilimin da ake ta samun koma baya a cikin shekarun nan kasancewar ka ƙwararre a fannin ilimi?
Wannan babban tambaya ne, kuma tambayan tana da muhimmanci domin ni da nake magana dan talaka ne, kuma inda ba don taimakon gwamnati a lokacin da nake yaro ba, iyaye na da ba za su biya mun kuɗi in je jami'a ba, amma gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Bauchi suka taimaka mun na tafi makaranta. Shi yasa har yau ina tunanin cewa ba zan iya gama rayuwana ban koma in je yin wani abu wanda zan bada wanda kaman zan taimaka wa mutane saboda kuɗin da aka kashe a kaina ba. To abin da nake nufi a nan shi ne, za mu dubi razayin rayuwar ɗan adam ne a tarihi gaba ɗaya, mu ce menene aka iya yi game da zancen ilimi ko da akwai kuɗi.
Ƙwararre a fannin nazarin halayyar ɗan adam Professor Samuel Zalanga, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka sauka hoyi ba.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya basu in the form of loan. Ghana, taxes is killing us.
Ba mu cin dollars ga
komai da suke son su yi, in suka tashi suka saya sun iya su yi, a inganta musu iliminsu.
Yadda muka yaye kallabin shirin kenan a kasar Ghana, Alhamis ta uku a wannan shekara mai karewa. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2024. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da kokarin dogaro da kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kuɗin su a shekarar da ta gabata, suka kuma nemi gwamnati ta sake lale, kamar yadda matan da suka hada da ‘yar kasuwa Hannatu Muhammad da Kamayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisi suka bayyana wa wakilinmu Hawawu Abdulkarim.
Yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion, dinki kenan, fashion. Aha. Isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka, an zuba machines, kwai kwararru, aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai, eso ka samu kai ma, you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu, in kai ka pass out, kai kuma ka je ka bude shago, ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka, ga dinki
ga sunan dai,
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne, in brushes and makeup ne, amma sai fin kiso ne, you'd have to maybe pay something small, ka zo ka koyo, in kai ma ka pass, ka je ka bude shago, kai ma ka kawo wani, so wannan kadan kadan na ya help a lot, ya bari a bari irin yawon banza, ana bin maza ana kwana da su, don ka samu wani abu kadan ka zo kana.
Su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce $10, $20, $50 ba, ya da yi gwamnati ta taimaka musu.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya ba su in form of loan da ba interest, kudin nan dai da da'a baka kai aiki da shi, wani kuma an ya ba shi su in a form of kayan da suke sayarwa, misali suna sayar da kayan shinkafa, mai, kayan konko, an ya ba su wannan kaya, shi a ba su yanda da su suna biyan shi in kada in daily ne, in weekly ne, so saboda a karfafa jallin ya zauna. Aha, kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abin da kake tunani, in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba, aka bar mata su san kaman su they are capable of everything, sun iya su yi komai da suke son su yi, in suka tashi suka saya sun iya su yi, shine a inganta musu ilimin su. Aha, school ya zama balle Ghana, it's about reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school, saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy, a JHS, yeah, isa in ka develop, in da na develop interest da yo dinki nake yi, isa
aside technical school su
na
other school su na duka,
yes,
introduce one,
yeah, don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational
studies haka, home economics,
home econs,
the BDT na kaman for mazane kai carpenter da shi
ma ta ma wayin suna yi. But I think in Mark JSS, muche ki general art ko science, akwai wani vocation chiki. Ache, akwai wani abudeda.
So that, dole ne, well, that will continue from JHS
just to SS. Kaya yi kaman shede da kayi home accounts kawai SS.
So exactly, kayi wannan particular aspect. No, it should cut across.
It's like, koki yi science, ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure, manicure.
Mm-hmm.
Ko ache ki koyi wani abu beauty, wana anything about beauty.
Aikin offices ko ina ya choke.
Ya choke.
Without protocol baka samu aiki.
Yes.
Is a lazy in Ghana school, kaya an gwada maka yanda ake meat pie. Cake. Kaya irin wannan pastries din nan. Ga kaya in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba.
Ka
wanga. Ka kafa table kai meat pie.
Ko sai da sayarwa ma.
Abinci ne an sai. A daily bread.
Mutane na wuce wa. Abinda zaka rufa mu
kan kasi da shi ya. Kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati.
Ya abar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kaman dole shi ka je aiki office. Dole abar mutane su san kaman abinda ka koyi duka office ɗinka ne.
Wudi
abinda kake yi duka shi ya kamata kai, and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa. Wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku?
Don yawa taxes
na kashe mu. We are dying.
Duba just yaushe ranar Monday na je cire kayan airport. Duty as at 2020 in Niger Clear Kaya Airport Customs 150 cedis, 450, 500 cedis. Baka biya baka karbi kayan ka ba. The taxes are too much. They need to do something.
Yeah,
too much.
We can guess.
yayi too daga, much
post, riga ga kai
riba
riba wani riba na is not up to 80s in this girl riga ga
so you sad. See don't maybe because I'm riga ga mudoke shi 150 ko 200
riban kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma.
It's
hard in our business, but mine are very difficult. But
so, Sally, we wish come on can dollars. Can say again, no, Sally, $50. Cool.
What make my $50?
Come on, now.
$10. Can say Amanda can be a shipping the clearance. Yeah, okay, $30. Which is very bad. Very bad.
It's a car said the car and kisani. Ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba. It's a kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya kawo ni lokaci kin yi clearance kin rage kayan. Saboda a sai it's a car zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka ka cire kaya. An ce maka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Custom ya ce maka dollar ya hau. Kuma garin ga ba dollar muke ci ba. She me she ce kamar tunda dai ka aiko kayan nan from Chang. Ai da dollars kake. She mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma CDs muke aikawa. Don CDs muke cin garin ga ba dollars. Sai ya kamar to do ba su yi wani abu. Airport suna kashin mu. It's too much.
It's like kind of.
So wani shawara ta ku ba wa gwamnatin da matan ma duka da ke sana.
Gwamnati tax in ya rage tax like aiki mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki. Kana aiki baka cin kudin. Sometimes it is tempting akwai abin da kake son kai abin da kake si amma ya kamata aiki ya zauna. In gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki. In ba haka ba kullun kai ta aiki da ba.
Wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi mudike shi 50 cedis. Cire bai gan abu ba. Ko abin ya fi 50 cedis amma. Ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya sai. Meanwhile baka kai wurin ba. Isa muna sometimes muna yin certain things above our standards. She da memu.
To wani shawara za ku ba wa mata?
Matan mu mu dinga kama kanmu. It's very necessary. Kaka ce don kana neman aiki. Isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kai ka je kai da kanka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda ka ce lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na samun ingancin rayuwa a karkashin sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar Ghana zamu kuma sa ido kan ci gaban da ake samu a kasar da suka shafi ci gaban iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawa Abdul Karim da dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasar Kamaru domin jin inda aka shekara. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taba wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na internet viewer Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya.
Shirin namu kenan a yau amma kafin mu sallama ga Zara da tashi muhimman kanin labarai.
Shugaban hukumar leken asiri na Amurka ya isa kasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tilasta shi siyar da manhajar. Wani rahoto da cibiyar kididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne akai garkuwa da su a cikin shekara guda.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na interview Hausa. facebook.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da Zara Aminu Fage da ta karanto labarai da kuma Dadi Balawi da ya hada shirin da bada umarni alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa, ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.